To game da wato order da aka ba shi mula da aka yi wato da aka kirkiro wannan kwamiti na bincike na musamman aka sashi akai wato na ɗaya daga cikin abin da aka babba abin da aka ba shi ne bincika cewa ko President Donald Trump ko kuma campaign ɗinsa sun hada baki da Russia dan su yi makarkashi a Hillary Clinton wato su shiga wato su infiltrating wato process ɗin zaɓe na ƙasar nan. To a game da abin da rahoton da muke samu dai zuwa yanzu babu alamun cewa sun hada wannan kai da su gwamnatin Russia. To amma kuma akwai wasu abubuwa wanda har yanzu ba mu sani ba, tunda akwai abubuwa kamar cewa ko shi Trump da President Trump wato ya yi neman shiga matsalan bincike saboda lokacin da ya koyi wancan wato tsohon director na FBI ko Comey ya koyi shi saboda wannan binciken ne. So saboda haka akwai abubuwa da yawa tunda kaga rahoton ga alamu yadda muke ji rahoton ne wato page guda 800 ne, amma wannan kawai wato ya bada sharhi ne akan page 4 ya tura wa majalisar dattawa ko majalisar kasa. Ko da haka na tabbata akwai abubuwa da yawa tunda kaga akan wannan babban matsalar cewa ko wato ya kori Comey saboda ya dakatar da zaɓe.
To abinda mutane da dama suke mamaki shine idan ka duba a cikin wannan binciken da ake yi akwai mutane wanda yake suna da alaka da ainihin Trump din, wasu ma suna cikin campaign ɗinsa, an same su sun yi hulɗa da Russia da sauransu, kuma a ƙari a ce ba a samu wani abu, wani shaida da ke tabbatar da shugaban ko kuma sun haɗa baki da Russia sun yi wasu abubuwa da babba.
Wato in ba za an samu cewa shi Trump ne shi ya da saninsa a kai wannan abun ba ko kuma da yardansa zai yi wahala a hukunta shi. Shi yasa za ka ga wato a yanzu akwai wasu a cikin wanda suka masa aiki, wasu ma sun ɗaya ko biyu sa sun je kurkuku, wasu kuma suna kan hanyar zuwa kurkuku. To in su yi kansu ne kawai suka yi wato don su daɗa wa Trump wato zuciya su ga cewa ya ga cewa sun taimaka masa wajen zaɓe don su samu cewa wani mukami a gwamnatinsa, ba za a in ba a tabbatar cewa yana da hannu a ciki ba, wato kamar cewa ya sani kafin a fara kuma ya yarda da shi abinda suke yi zai yi wahala wato a hukuntar da shi. Amma kamar yadda na ce tabbata watakila don zuwa wasu shekaru masu zuwa har biyu watakila zuwa zaɓe na gaba na shugaban ƙasa za a ci gaba da magana da tattaunawa da irin wannan bincike-binciken, saboda kamar yadda na ce maka shi wato attorney general ya tura wa majalisar dattawa da kuma majalisar ƙasa.
To sai dai akwai abinda ainihin majalisun suke kira a kai shine ba wannan shafi hudu da ya basu ba na takaitaccen bayanin su na farko da yi a suna bukatar a bayyana ainihin baki ɗayan report din ne ga jama'a. Kana ganin hakan wani kokari wannan attorney general yake yi ne don ya boye wasu abubuwan da ba sa so a gani?
Gaskiya ba zan iya faɗa ba saboda ban san zuciyarsa ba, Allah kada ya san zuciyarsa, zai yi hakan ne zai yi kuma ba haka bane. Amma kuma dai su ƴan majalisar dattawa da ƴan majalisar kasa duka da Republicans da Democrats suna so jama'a su ga wannan rahoto. To saboda haka aka ga aka fara bincikawa nan ne za mu sani daidai me yake cikin wannan wato rahoto na mula.
To shi shugaban ma ya ce ko wannan rahoto din ya fito a bainin jama'a bai damu ba saboda ba shi da wani abin. To me kake ganin ya sa shi Attorney General William Barr yake jan kafa wurin fito da wannan rahoton ga jama'a?
Eh, to kasan ƴan siyasa zai iya yiwuwa Donald Trump zai iya faɗa a fili, amma kuma su hada baki da shi Attorney General Barr din ya jan kafansa kafin ya wato ya bada wannan rahoto din.
To menene makoman Trump a wannan dambarwar siyasar da ake?
To sai Allah kada ya sani ba, amma yanzu kaga ihun da yake ta cewa ba a same shi da wani laifi ba tunda abin da yake ta faɗa kenan koyaushe. Sai dai kawai mu tsaya mu gani nan zuwa shekara guda zuwa shekara biyu na tabbata abubuwa za su fara fitowa in muka ga cewa duka wato rahoton an fitar da shi fili ko kuma mafi yawan su an fitar da shi fili.